بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها بغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
نعم. باب ستر عورات المسلمين. Wannan babi yana bayani dangane da abin da ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzonshi sallallahu alaihi wa sallam game da abin da ya shafi rufewa al'aurori na musulmi. Idan mutum ya ga wani zurdin dan uwan shi musulmi, to yayi kokari ya rufa mai asiri, kali ya huto titi ya dinga fada. Wannan hayi an isha'atiha da kuma hani daga yada al'aurori na musulmi, wanda kasancewa wannan mutumin yana da kwai wato aibu a bangare kaza, yana da aibu a bangare kaza, to kada ka fito cikin jama'a ka dinga yada wannan aibu nashi. Li ghairi daruratin, in dai ba larura bace ta buƙatar da kai, ba larura bace ta tilasta ka zuwa ga kai bayani game da abin da ya shafi al'aura ta musulmi din, aibu na musulmi din, irin abin da ya shafi abubuwa na larura. Irin mutum yana so zai mu'amala ta cinikayya da wani, ya tambaye ka ni wane, yaya lamarin wane, wane dan wajen ku, naga ai kun saba da shi, kace kwarai fadar mu guda da shi, yaya abin da ya shafi mu'amala shi ta kasuwanci, ka san masu gidan shi wanda yake dokan kaya a gurin su yanda suke wanyewa da shi, kace kai wane, sai wane aini ma da ya bugo mini. Wata rana mun hada da shi bin ji ba dadin shi, kace guyuwan nan tashi ƙarhi gare ta, na hada da shi bin ji ba dadin shi. To ka mai bayani aibin da yake tattare da shi, na cewa in ya amshi kuɗi na mutane hubayya mai dawa, saboda wannan zai kulla mu'amala ce da shi, kale je ya damfure shi ya cuce shi. Haka nan abin da ya shafi harkar auratayya, wane ya zo yana son diyata, to amma wane ku kuje tare da shi, yaya wannan wane yake a hala shi, wane ai in kana neman busu mutumin banza wanda bai san ba mutuncin iyayen shi barantana iyayen wani, to in ka samu wannan wanen ka same shi. Dan haka ni dai shawarar da nake bada shine a nemi wani, an gane ku, shine in larura ce ta buƙatar da dole sai an yi bayani game da abin da ya shafi aibu na wannan mutumin, saboda mutane su guje shi, to wannan ba laifi sai ai bayani. Akwai wani yana kiran mutane zuwa ga hanya ta halaka, yana kiran mutane ba akan Allah ya ce annabi ya ce ba, kuma yana samun mabiya, to ka fito ka yi bayani ka jawa mutane kunne akan abin da ya shafi yi wa wani biyayya din nan, bin shi da ake wa akan bata ne ake, kal abi shi kal ayi kaza, wannan shi ma ka huda aibin shi gabaki daya, to wannan babu laifi a ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladina yuhibbuna an tashia alfahishatu, haƙiƙa waɗanda suke so alfasha ta watsu, alfasha ta ɗaiɗaita, fil ladina amanu, cikin waɗanda suka yi imani, waɗanda suke so ya zamanto alfasha ta yawo a cikin duniya, Allah ya ce lahum azabun alimun, azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su, fi duniya, a wannan gida na duniya za a yi musu azaba daidai gwalgwadon wato laifin da suka aikata, wal akhirati, sannan kuma a lahira za a yi musu azaba gwalgwadon laifin da suka aikata na yi wa waɗansu kiran ƙarya. Ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Na'am.
Sallallahu alaihi wa sallama qala la yasturu 'abdun 'abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamati rawahu Muslim.
Hadisi na farko a cikin wannan babi an Abi Hurairata radiyallahu anhu. Wannan hadisi an amso shi daga Abdurrahman ibn Sakhar, Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi, ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yasturu 'abdun 'abdan fi dunya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da dai wani bawa na Allah ba zai rufa wa dan uwan shi bawa na Allah ba asiri a wannan gida na duniya, illa satarahu Allah yawmal qiyamati, face sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ma ya rufa mai asiri ranar tashin alkiyama. Wato idan bawa ya aikata laifi, laifin da ka san ya tuba daga aikata shi, irin wani wanda kun tashi tare da shi tun yara tan yarinta da shi kuka yi kuruciya aka yi komai to yanzu an manyanta ya kai shekara 50 amma a lokacin kuna yara akwai abubuwa da yake nashantakewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma yanzu ya daina waɗannan abubuwa to ka zo wajen yara ɗan shekara 25 wanda su da suka tashi ma malam wane da bauta suka san shi ba da lalata ba ka zo ka raka hudin lalata shi to wane da in ko gan shi ai wannan naukon da kuka yi ai la'ada ma bai kai ba a gurin nan shi ka raka fallasa shi a ce to su malam kin ma kenan sun shantake to in ka rufa mai asiri ka kyale tunda dai ya tuba yanzu baya aikata wannan laifin to kai ma Allah subhanahu wataala sai ya rufa maka asiri ranar tashin alkiyama da kai sai shi zai ce wani ka aikata kaza lokaci kaza da kaza ko ya ce kwarai ku ya Allah mutane sun ganka ko ba su ganka ba kace a a mutane ba su ganna ba ai suna boyewa ka aikata kaza ranar kaza da kaza kace kwarai ku ya Allah sai ya tabbatar hatta idza qarrarahu bi dhunubihi har sai idan Allah ta'ala ya tabbatar wa bawan da laifin da ya aikata bawan ya tabbatar da cewa iya aikata ba kaji aka mishi ba wara'a fi nafsihi annahu qad halaka yaga cewa ya halaka ba shi da mafita Allah zai ce to na suturta maka na rufa maka asiri a duniya ba wanda ya sani ban fallasa ka ba a duniya ko yace to anan ma na gafarta maka ita a ba shi takarrarsa da hannunsa dama a ce je kaka ce gashin kanka kai ma to shine illa satarahu Allahu yawmul qiyama wannan hadisi Muslim ya rawaito shi
wa an qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satarahu Allahu anhu muttafaqun alayhi
na'am wa yakshifu wa yusbihu yakshifu satarallahi anhu yawwala wa anhu hadithi na gaba dai daga Abi Huraira yardal Allah ta kara tabbata a gare shi Ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kullu ummati mu'afan maiki sallallahu alaihi wa sallama yace dukkan al'ummata waɗanda suka amsa kiran da nazo da shi dukkanin su ababan yafewa ne Allah ta'ala ya yafe musu laifin da suka aikata illal mujahirina face dai waɗanda suke bayyanawa da laifuffukan da suka aikata waɗanda suke bayyanawa mutane da aiki wanda yake na banza da suke aikatawa manzo Allah ce wa inna minal mujahara haƙiƙa yana daga cikin bayyana laifi yana daga cikin al mujahara bayyana laifi wanda yake mummuna an ya amalar rajulu bil layli amalan mutum ya aikata wani aiki wanda yake na asha a cikin dare ya aikata wani aiki wanda bai dace ba a cikin dare sun ba yusbihu sannan kuma ya wayi gari wa qad satarahu Allahu alaihi haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rufa mai asiri Allah ta'ala ya lullube shi da rahamarsa ya rufa mai asiri ba wanda ya san wannan laifin da ya aikata fa yaqulu sai kuma ya dinga cewa abokinsa ya fulal wani amiltul bari hata kaza wa kaza daren jiya fa na aikata kaza da kaza daren jiya ina lokacin da kaji wannan mutumin ya kyale yiwa ai muna tare da shi bayan na dan zuki kaza ne na bashi shi ma ya zuka bayan an yi kaza ne ni ma nayi kaza kaga wannan shi wannan abokin da kake yiwa bayani baya nan lokacin da wannan abin ya faru sannan kuma lokacin da ka aikata wata kila nan da in lokaci Allah ta'ala idan maka gamna ka tar zaka tuba idan ka tuba shi wannan da ka dora shi akan wannan hanyar ta cewa kai kaza kuma ya ganka da safa kamilin mutum kaga shi ma sai ya ce to bari shi ma ya aikata kaza din da sai ya zamanto kamilin mutum ya gaya wani abokin shi to sai ya zamanto an yada alfasha manzo Allah ya ce yana daga cikin al-mujahara an yi amalar rajulu bil layli amalan mutun ya aikata aiki wanda yake na asha a cikin dare summa yusbihu sannan kuma ya wayi gari wa qad satarahu Allahu alahu haqiqa ubangiji ta'ala ya lullube shi daga wannan laifin ya rufa mai asiri bai fallasa shi ba fa yaqulu sai ya dinga cewa ya fulal amiltul bari hatta kaza wa kaza yace wani na aikata kaza wa kaza a daren jiya idan aka ce albariha shine aqrabu lailin madha'anka daren da yafi kusa daga cikin dalalan da suka huce maka shine jiya kenan, daren jiya shi yasa ake ce da shi albariha. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu, haqiqa shi wannan bawon wanda ya aikata laifi ya kwana, yasturuhu rabbuhu ala hali, ubangijin shi yana mai lullube sai ya rufa mai asiri. Wa yusbihu yakshifu satral lahi anhu, shi kuma ya wayi gari yana yayewa asirin da Allah ta'ala ya rufa mai. Bayan Allah ta'ala ya rufa mishi asiri, shi kuma ya fito yana ta fallasa kanshi, yana tonawa kanshi asiri. To haka nan yana daga cikin babban laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama, mutanen da suka fi kowa matsayi wanda yake na kashi na kaskanci shine mutumin da dare zai zo ya biya bukatar shi a wajen iyalinsa, amma kuma ya wayi gari ya zo ya dinga gayawa abokan shi yanda suke da iyalin nashi. Wannan shi ma yana daga cikin laifi wanda yake mai girma, saboda cikin abin da ya shafi hadisi na wato aljam'u baina sayyahaini na hadda, wato an kawo wannan hadisin da wancan hadisin na Abu Sa'id a cikin babu guda daya, saboda nuni akan wato girman laifin irin waɗannan wanda suke irin waɗannan halaye din. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Na'am.
Wa anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wa la yusarrib 'alayha thumma in zanat ath-thaniya falyajlidha al-hadda wa la yusarrib 'alayha wa la yusarrib 'alayha ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه التثريب التوبيخ.
وعنه رضي الله عنه قال حديثي نقبد أن أمسوش دقى أمير المؤمنين في الحديث شين أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر الله تعالى يقال يدارش يا جيو دقى مائكي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا زنت الأمتو idan baiwar mutum ta yi zina ta je ta dako mai rigima, fa tabayyana zinaha, kuma ya bayyana cewa lalle ta yi zinan ba kaje bane aka mata, ko shi mai gidan nata ya ganta da idan shi, ko kuma wani daga cikin yardaddin shi suka ganta da idan su, to falyajlidaha, to shugabanta, ma'ana falyajlidaha sayyiduha alhadda, shugabanta sai ya mata haddin da ya dace da ita, shine haddin da yake wajibi a kanta na bulala 50. Fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-musanati min al-azab wa la yutarrib 'alayha, amma kada ya dinga yi mata takartu, kada ya dinga zarginta akan abin da ta aikata bayan ya mata bulala 50, shikenan sai ya kyale ta. To wannan yake nuni akan cewa bawa idan ya aikata laifi, laifin da ake yin haddi ne, idan aka mai haddi to ba zancen kuma a zo a dinga yada zancen a cikin jama'a, a ce kaza a ce kaza a ce yayi kaza yayi kaza. At-tasrib wato shine at-tawbih, kamar yadda zamu gani a ƙarshe shine zargi. A ƴan uwan Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, lokacin da Allah ta'ala wato ya nuna musu Annabi Yusuf shine sarkin Masar, suka ce qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khadiin, qala la tasriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Thumma in zanatit thaniya, manzan Allah sallallahu alayhi wa sallama yace sannan kuma idan tayi zina kashi karo na biyu bayan ya mata waccar bulala 50, halloi tayi zina taje ta tabo magana, falyajlida al-hadda, shugabanta ya kama ta ya mata bulala ta wajibi wanda yake kanta, ya mata haddin da ya dace da ita shine bulala 50. Wala yusarrib alayha, kada ya dinga zarginta, ya dinga yada wannan zancen, ya dinga cece kuce. Summa in zanati thalitha, sannan kuma idan tayi zina a karo na uku, to wai yanzu ha an yi daya na daya an yi na biyu har tayi na uku ko, fale biha, ya hudda ta daga gidan shi ya kai ta kasuwa ya sayar da ita. Walau bi hablin min sha'rin, koda da igiya ce ta gashi, koda igiya ta gashi za a bashi akan shi ne kudin wannan baiwar ya saida ta, saboda ba za ta janyo mai alkhairi ba, saboda duk waɗanda suke yin zina yana daga cikin abubuwan da yake janyowa wato yaduwar alloba da cututtuka wanda babu su a cikin wato iyaye da kakannin waɗanda suka shude, su ne yaduwar irin su zina irin sulwadi irin alfasha gabaki da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yana cikin sunan na Ibn Majah alfasha bata bayyana ba a cikin waɗansu mutane da dai kuma suka bayyana da ita ana gani akwai guraren da a yanzu a kasashe na musulmi za a gani wane ya san wannan gurin kawai bangare ne na karuwai mutum zai zo ya biya bukatar shi to dole alfasha idan ta bayyana to sai hatta fasha fihi mubaul wal auja'ul lati lam takun mudat fi aslafihim alladina madaw da cututtuka wanda babu su a cikin iyayenmu da kakannin a ce wannan cuta kala kaza ta huto babu maganinta a ce wannan cuta kala kaza ta huto wanda da ba a ma san da ita ba amma saboda waɗannan abubuwan da suke ta faruwa ta lalata da sauransu to sai sayar da ita koda da igiya ce wanda take ta gashi wato kawai ya kaita kasuwa idan yaje kale yayin lissafi da nawa ya siye ta yanzu kawai so ne yake rabu da ita in aka je in 500 ya siye ta in jika 50 aka taya ta yaga kuma ba gaba anan kawai sai da ta jika 50 din ya dawo shine abin da ake nufi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi
wanda zai siya ka iya mushi bayanin lehin da ya
zama eh mana ai da ma bayani za a yi shi zai ce dan aka yi bayani yanzu ko sallar ka mai kyau in ka kai ta zaka sai da ta in kace tana da laifi kaza in tana da in za ta jika 50 zaka ce ta fada ta komo ta jika 20 kace to gashi an gane ko wannan hadisi muttafaqun alayhi at-tasrib shine at-tawbih zargi kenan na'am
wa anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qad shariba khamran qala udribuhu qala idribuhu qala abu hurairata fa minna ad-dhalibu bi yadihi wa ad-dhalibu bi na'lihi wa ad-dhalibu bi thawbihi fa lamma sarafa qala ba'd al-qawmi akhzaka Allahu qala la taqulu hakadha la tu'inu alayhi shaytan rawahu al-bukhari
na'am hadithi na gaba dai hallo daga dai shi mala abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi mala abu huraira wannan babu hunashi ne fa
duka
da san shi ne wa anhu radiyallahu anhu a amso wannan hadisi daga abi huraira yardal Allah ta kara tabbata a gare shi yace utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi rajulin an zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da wani mutum bad shariba ya sha mai ya sha abun mai ya sha giya a kawo ma'aiki alayhi salatu wassalam wannan mutum yana cikin maye ya bugu yana langaita a kawo ma'aiki alayhi salatu wassalam shi wala idribuhu sai ma'aiki alayhi salatu wassalam yace ku doke shi ya ga wasu sahabbai waɗanda suke tare da shi a wannan lokacin yawwa to idan ya zamanto fi'ili amri ya zamanto in ka doki fi'ilin sa mudari'i imma ya zamanto maftuhi ne maftuhi al-ayn maftuhu al-thalith kai al-harfu al-thalith maftuhi ne daraba ko to in ya zamanto a fi'ilin sa mudari'i ya zaka ce yadribu a fi'ilin sa mudari'i yadribu ko radin menene wasali kasa gare ta ko to in zaka mai in fi'ili amrin zaka ce idrib in dai ba madmumul ayn bane in dai ba ayn din madmuma bace yanzu kharaja in zaka yi fi'ilin sa mudari'i ya zaka ce yakhruju to sai ka ce ukhruj jalasa in zaka yi fi'ilin sa mudari'i ya zaka ce yajlisu sai ka ce me ijlis qa'ada in zaka yi fi'ilin sa mudari'i ya zaka ce yaq'udu in zaka yi fi'ilin sa amri uq'ud sajada in zaka yi fi'ilin sa mudari'i ya zaka ce yasjudu sai ka ce me kuma usujud yawa to duk inda kaga hamzatul wasli sai kai lissafi fi'ilin ta mudari'i fi'ilin wannan hamzatul wasli din da zaka zo da ita cikin fi'ili din amri in makasur ne fi'ilin ta mudari'i al-harfu al-thalith kenan in ka doka yadrib ko to yadrib to wannan shine ainul fi'il idan ta zamanto maksura ce ko maftuha ce nasara yansuru unsur kaga sadin nan madmumi ne kharaja yakhruju ukhruj dakhala yadkhulu udkhul to amma sai aka ce jalasa yajlisu ijlis fataha yaftahu sai kace iftah an gane ko in dai ba madmumi bane na uku in dai ba rufu a gare shi ba kawai wasali kasa ne hamdatul wasli maksuratun da'iman illa fi al wal amru min yaf'ulu al madmum al ayn an gane ko yawa haka wajen bangaren abin da ya shafi kenan sarfu zamu dauka qala abu hurairata abu huraira yace fa minna adaribu bi yadihi daga cikin mu akwai wanda yake dankaral wannan mutumin da ya gongozu da giya daga cikin mu akwai wanda yake dankara shi da hannun shi wadaribu bi na'alihi akwai wanda yake dokan takalmin shi ya tafka mishi wadaribu bi thawbihi akwai wanda yake dabkan shi yake bugon shi da tufafin shi falamma sarafa lokacin da wannan mutum ya juya ya shiri wala ba'dul qaumi sai shashe daga cikin sahabbai na ma'aiki alayhi salatu wassalam suka ce da shi akhzaka Allah Allah wadaranka munafikin mutumin banza mutumin wani shi sai ga shi wannan mutumin da ya sha giya wala la taqulu hakaza ma'aiki alayhi salatu wassalam yace kada kuma yi wannan mugunyar addu'a din kada ku ce akhzaka Allah Allah kumyatar da kai Allah wadaranka kada ku gaya mai haka wannan mugunyar addu'a ce kuka mishi dan la tu'inu alaihi shaytana kada ku taimaka wa shaydan akan ƙara batar da shi saboda shi shaydan dama irin wannan addu'a da yake so ta fito daga bakin bayin Allah na gari sai ya zama to ya ƙara samun cin nasara ku ce hadahu Allah ya fi ku ce akhzaka Allah dinna kuma addu'a ta Allah ta'ala ya shiryar da shi Allah ta'ala ya jara mai lamarin sa sai hadihim wa yuslihu balahum wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi
babu qada'i hawa'ij al-muslimin qala Allah ta'ala wa fa'alu khayra la'allakum tuflihun
na'am babu qada'i hawa'ij al-muslimin wannan babe shi kuma yana bayani dangane da mutum ya zamanto yana kokari ya biya bukatoti na ƴan uwan shi musulmi ya bada kansa akan biyan bukata ta ƴan uwan shi musulmi amma a sati so biyu so uku ko gulgudan yanda bukata ta kira zuwa ga biyan bukatar ƴan uwan shi musulmi qala Allahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa fa'alul khair wato ku aikata aiki na alkhairi ku aikata alkhairi ko mun kankanta shi in dai alkhairi ne ku aikata shi la'allakum tuflihuna idan kuka yi haka za ku rabota haqiqa za ku rabota wato alkhairi wato shine gulgudan yanda kake da kai karshe wannan alkhairin da zaka yada kira ne zaka yi zuwa ga ai wani aiki na alkhairi a biya wata bukata ta musulmai ga wadansu a zauna a titi a ungosu ya kamata a ce an samu wani malami yana koyarwa amma kuma babu shikenan ka shiga ka huta kaga yanda za a samu committee yanda za a dinga tallaba wannan malamin yaje ya dinga koyar da al'umman nan ta wannan unguwa gagari an zo waɗanda suke cike kashi 8 cikin 100 duka cikin 10 duka musulmai ne amma kuma bu san sallah ba bu san tsarki bu san kaza bu san kaza ba ya za a yi a kawo musu wanda zai koyar da su waɗannan abubuwan saboda aka ce duka su bar garin nan su tafi cikin birni su je su yi karatu aga na wannan wani abu ne wanda ba zai yi ba shikenan sai da dako malamai kenan a kawo musu to wannan shi ma kai iyakacin gulgudan karfinka a wannan guri ga waɗansu marayu iyayensu ga waɗansu marayu iyayensu sun rasu tun suna yara amma iyayensu ba su barba dukiya wanda za a dinga gudanar da rayuwarsu da ita to ya za a yi waɗannan marayu a taimaka musu rayuwarsu ta tashi kaman rayuwar waɗanda suke da kai mahaifa da ci da sha ba tare da sun shiga wata hanya ba da karatunsu da sauransu wannan shi ne fa'alul khair la'allakum tuflihuna aiki na alkhairi ko mun kankanta shi na'am
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه
وانا حديثي أعم سوشدك عبد الله بن عمر يردل الله تقال تبتا أغريشي yace hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace almuslimu akhul muslim muslimi dan uwan muslimi ne wannan hadisi mun karanta shi la yadhlimuhu baya halitta muslimi ya zalunci dan uwan shi muslimi wala yuslimuhu baya halitta muslimi ya bar dan uwan shi muslimi a hannun wanda zai cutar da shi man kana fi hajati akhihi dukkan wanda ya kasance a cikin biyan bukatar dan uwan shi to kana Allah fi hajati shi kuma Allah ta'ala zai shiga cikin biyan bukatarsa. Wa man farraja kurbatan an muslimin, dukkan wanda yayi wata damuwa daga dan uwan shi musulmi, farraja Allah anhu kurbatan biha, Allah ta'ala zai yayi mai kurbatan wata damuwa biha saboda wannan damuwar da yayi wa dan uwan shi musulmi, min kurab yawmil qiyamati, daga manyan tashin hankali na ranar tashin alkiyama. Wa man satara musliman, dukkan wanda ya rufa wa musulmi asiri, ya rufa mai asiri, to shi ma satarahu Allahu yawmal qiyama, ubangiji ta'ala zai rufa mai asiri ranar tashin alkiyama. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Na'am.
Wa an Abi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala man naffasa ammin qurbatan min qurbi ad-dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyama wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fi
ad-dunya
yassara Allahu alaihi fi ad-dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fi ad-dunya wal akhirah wallahu fi a'un al-'abdi ma kana al-'abdu fi a'un akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna wa man tama'a qawman fi baytin min buyuti Allahi ta'ala yatluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alayhimu as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'indahu wa man bada'a bihi 'amalahu
hadithi na gaba a cikin wannan babu an Abi Hurairata radiyallahu anhu. Wannan hadithi an amso shi daga Abu Huraira, yardal Allah ta kara tabbata a gare shi. Abu Huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce man naffasa kurbatan, dukkan wanda yayi wata damuwa, an mu'minin, daga mu'mini dan uwansa, mumini dan uwansa yana cikin wata damuwa da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da firkici, sai yazo yayi mai wannan damuwar da yake ciki, ko ya kawo mai ita mai sauki, ya zama to ya rage mai ita, ko da bai yayi mishi ita ba 100% yayi mai wani kaso daga ciki, min kurabid dunya, daga cikin damuwoyi na nan gidan duniya, wanda kowace damuwa a wannan gida na duniya damuwa ce wanda take karama idan ka hada ta da damuwar lahira. To shi kuma naffasa Allahu anhu kurbatan, Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye mishi wata babbar damuwa, min kurab yawmil qiyamati, daga damuwoyi manya-manya na ranar tashin alkiyama, sai a yaye mai wata daga ciki. Wa man yassara ala mu'sirin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan wanda ya saukaka wa mai karamin karfi, ya zamanto wajen mu'amalar shi dakankanin shi da masu karamin karfi a harkar kasuwanci yana tausaya musu, yana saukaka musu, baya dandana musu kashin su a hannunsu, to yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah, shi ma Allah ta'ala zai saukaka mai a wannan gida na duniya da kuma lahira. Wato yanda idan muna so Allah ta'ala ya saukaka mana a kullum shine idan zamu yi mu'amala, yanda waɗanda muke tudu da tudu ne da su, shikenan sai mu yi mu'amala da su gwalgwadon yanda muke tunanin cewa haka mu ma mun kai wannan abu, ba bashi ba sauransu da sauransu. Amma na ƙasa da mu talaka, bashi da cin yau, bashi da na gobe, ya zo neman bashi wajenka, kuma kana da kai abin da zaka ɗauka ka bashi. In shinkafa kana saida ta jika 10.5, ribar dala 50 ce aka ci, to ka saida mishi jika 10.50 din ya tafi, ka taimaka mai, ka riga ce to wannan sai dai jika 11 fa zaka kawo in ka doka bashi, in dai bashi ne sai 11, in 10.5 zaka bada to kudi hannu kenan, to kalin mai wannan lamarin shine wanda yake mai karamin karfi in yazo siyan kaya wajenka, ka diba yanda ka fita, gwalgwadon yanda ka fita, ko da baka ci komai ba ka mishi, Allah ta'ala kai kuma sai ya maka. Amma in ya zama to mai karamin karfi wanda zai ci bashi, sai ya fi kowa dandana kudin shi, to ai ba ma san Allah ta'ala ya jika mu kullum, duk bashin da zai zama to ya janyo maka amfani bai halitta ba addini na musulunci. Wa man satara musliman, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wanda ya rufa wa musulmi asiri, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, shi ma Allah ta'ala zai rufa mai asiri a wannan gida na duniya da kuma lahira. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cikin taimakon bawansa, matukar wannan bawan nashi yana cikin taimakawa dan uwan shi. duk lokacin da bawa zai yi tattaki ya je biya bukatar dan uwansa yaga cewa dan uwan shi ya fata kunya ko to shi kuma Allah subhanahu wataala shi zai ruwa da tsaki akan sai ya fudda wannan bawan nashi kunya shi ma waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman dukkan wanda ya shiga wata hanya yabu wata hanya wanda yake neman ilimi a cikin wannan hanyar abinda zai kore wa kanshi jahilci ya amfanar da kanshi ya amfanar da al'ummarsa to sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna ubangiji subhanahu wataala zai saukake mai hanya zuwa aljanna bihi ta dalilin wannan hanya ta neman ilimi da ya shiga duk wanda ya shiga hanya ta neman ilimi to shi kuma Allah ta'ala sai ya nuna mai aljanna a kusa wato gashi ga ita saboda ya kama hanyar ta kenan sai da mutu duk ayyuka na addini na musulunci yana ganin ba su da tauri a wajen shi sallah din nan ta lokaci biyar wanda Allah ta'ala bai nufaci shi da shirya ba kai kace ta lokaci 50 ce a gure shi ta yake yanzu da akai azhar hallu a ce a tashi a yi la'asar abin yayyawa da sauransu amma baya ganin bata lokacin da yake a fada zai yi awa biyu awa uku awa hudu ana ta ihe ana ta shaye-shaye ana ta kaza ana ta kaza amma mun ci goma da za a je a bauta wa Allah subhanahu wataala gani ke abin yayyawa so biyar a lokaci a rana daya madala ce wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi wato da dai waɗansu mutane busu tattaru ba fi baitin a cikin wani gida min buyutillahi daga cikin gidaje na Allah a cikin wani daki daga cikin dakuna na Allah waɗansu mutane busu tattaru ba a cikin wani masallaci daga cikin masallace na Allah yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum suna bita shi a tsakankaninsu wannan ya karanta waɗannan su saurara wannan ya amsa ya karanta waɗannan su saurara wannan ya amsa ya karanta waɗannan su saurara shine almudarasa kana karantawa ina saurara ina karantawa kana saurara manzo Allah ce illa nazalata alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka akan su waɗannan mutane din idan mun to Allah ta'ala ya saukar da mala'ikai wanda za su zo su zauna su cewaye su yi ta sauraron alqur'anin nan wa ghashiyatuhumur rahma sannan kuma rahama ta ubangiji ta lullube su sama da kasar su wa haffatuhumul mala'ika sannan kuma mala'ikai na ubangiji ta'ala sun cewaye su ga baki daya har zuwa sama wa zakarahumullahu fi man indahu sannan kuma ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ambace su a cikin jama'ar da suke wajen su a cikin jama'ar da take wajen shi sune jama'ar mala'ika Allah ta'ala zai alfahari da waɗannan bayin nashi a wannan duniya wanda suke bauta mishi suke karanta alqur'ani suke ta bita shi dakankaninsu wa man ba'a bihi amaluhu lam yusri'i bihi nasabuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce dukkan wanda aikin shi ya dakilar da shi a baya to lam yusri'i bihi nasabuhu ta wannan nasaba shi ba za ta sa ya zamanto a gaba ba duk wanda ya zamanto bai yi ba aikin kirki aikin kirkin shi ya zamanto dan kadan ne sai ya zamanto ya koma baya a cikin jama'a to ba za a ce ba saboda shi dan alkali ne ko a ce saboda shi dan liman ne ko a ce saboda shi dan sarki ne ko a ce saboda shi dan gwamna ne ko a ce saboda shi dan shugaba ne wannan duka ba zai kawo shi ba gaba ba za a ce ba a kawo shi gaba a aikin ka Allah ta'ala da shi yake kallo an gane ku yawma yunfakhu fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna haka Allah ta'ala ya fada ku fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi
na'am shafa'atu qala Allah ta'ala man yatafa'atu fa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha
babu shafa'a to wannan babu shi kuma yana mana bayani dangane da abin da ya shafi ash-shafa'a shine nema wa mutum alfarma shine ash-shafa'a alwasaba shine shiga tsakani wane ya cancanci a bashi aiki amma mai bada aikin bai san wane ya cancanta ba kai kuma kana da kwai yaqinin wane ya cancanci a bashi aikin nan kuma wannan wanda yake neman wanda za su yi aikin nan ya san ka shikenan ka je ka ce ranka ya dade waɗannan mutane da kuke nema wanda za su yi aiki ga wannan diploma din shi da ya karanta ya karanta kuma ya cancanci a bashi wannan aikin ya iya aiki shikenan a dauka a bashi wannan shine ash-shafa'a to wannan waɗansu yanzu sun maida ta ita ce neman kudin su shikenan zaka yi wannan, amma kafin kai wannan abun ka ce wanda zaka wa nawa zaka biya ni dan maka, amma nawa zaka biya, wannan bai halitta ba, bai dace ba. In zaka yi kai dan Allah ta'ala ya baka lada. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce man yashfa shafa'atan hasana, dukkan wanda ya yi ceto ya nema alhurma, ceto wanda yake kyakkyawa ya nema alhurma aka yi wa wani wani abu daga cikin ayyuka na alkhairi, Allah ta'ala ya ce ya kullahu nasibun minha, rabo mai girma zai tabbata a gare shi minha, daga cikin wannan ceto da yi zai zama to ya samu lada wanda yake mai girma a wajen Allah, Allah ta'ala zai biya shi. Amma idan ka ce wanda kawa wannan aikin shi zai biya ka, to Allah ta'ala sai ya ce dama ba dan shi kai ba, ba shi ba ya sawa hannun shi cikin wannan aikin da kai, sai ya zama to ya cire albarkar da za, abin da za a baka ma sai Allah ya cire albarkar da za ka samu cikin shi. Na'am.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان
ويقضي الله
على لسان نبيه ما أحب. واتفق عليه وفي رواية ما شاء.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث دق أبي موسى الأشعري Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari, Allah ta'ala ya kare yadda da shi, Abu Musa al-Ash'ari yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza atahu dalibu hajatin, idan wanda yake neman a biya mishi wata bukata yazo wa ma'aiki alaihi salatu wa salam, aqbala ala julasa'i, sai ma'aiki alaihi salatu wa salam wato ya fuskanci waɗanda suke tare da shi, sai ya fuskanto sahabbai waɗanda suke zaune da shi a wannan lokacin. Faqala ya ce da su ishfa'u tu'jaru, ku sa baki a wa ɗan uwanku kaza ɗin nan, kuma sai Allah ya ba ku lada. Bakin da za ku sa ku ce ya Rasulullahi wannan ya cancanci a mishi, sai a ba ku lada, kuma saboda ni in na ɗauka na bada na samu lada na, to amma kuma a sawa bakin da za ku yi kuma za ku samu lada. Ku sa baki dai ya zama to an yi tarayya cikin ladan gabaki daya. Wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma ahabba, sai Ubangiji ta'ala ya zartar ya hukunta abin da yake so ya hukunta akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, wannan hadithi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa fi riwayatin masha'a, wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi masha'a, Ubangiji ta'ala yana hukunta abin da yake so akan harshen annabinsa. Na'am.
Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qissati Barira wa zawjiha qala qala laha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam law raja'athi qalat ya rasulallah ta'murni qala inna ma ana ashfa'u qalat لا حاجة لي فيه رواه البخاري.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها. وانا حديثي أمسو شدق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى تبتا أغريشي أتكين واتو لابارن نانا بريرة دكما مجنت مجيز بريرة بيواج واندنا نائشة رضي الله عنها تنتر رئيتا. To lokacin da Nana Aisha ta intarra ita, akwai tana karkashin igel auren wani bawa wanda ake ce da shi Mujiz. To Mujiz din nan yana tsananin son Nana Bariratu, yana tsananin son ta. Lokacin da aka intar da ita, to sai ya zamanto ita ya ce shi kuma bawa ne, sai aka bata zabi, sai ta zabi kanta. Shikenan Mujiz yana bi titi titi duk inda Nana Barira take yamanyanta da jemin shi da komi, amma yana kuka shabe shabe saboda yana so ana da adawa mai da ita. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gayawa Abbas ibn Abdul Muttalib faffan shi, yace ya Abbas ala ta'jabu min hubbi Mujizin Barirata wa min bughdi Barirata Mujizan, shin baka mamakin yanda Mujiz yake tsananin san Barira, ita kuma yanda take tsananin kyamar shi? Shikenan faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce dole mu shiga cikin lamarin nan su wannan manya za su shiga. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Nana Barira law raja'atihi, Barira ki hakuri mu nake koma karkashin ijin auren mijinki, ta kin koma gidanki kin zauna ku zauna da ke da mijinki wannan yanda ya tada hankalin nashi wannan ba ci ba sha sai kuka da kowane lokaci balati ya rasulullahi ta'amuruni tace ya ma kin Allah umarni kake bani in umarni ne kake ba a saba umarninka umarni ne daga na sama in umarni ne sami'tu wa batu naji na bi dan koma gidan mijina bala inna ma ana ashfa madala ce a alhurma dai nake nema mishi ki yi hakuri ki koma gidanki alhurma nake nema mishi ba wai wajibi bane ba umarni bane nake baki na dole ina nema mishi alhurma ne ki diba dai cikin wannan lamarin ki koma gidanki balat la hajata li fihi zace ya maikin Allah bani da bukatar koma gidanki in dai shine bani da bukatar shi in dai ba umarni bane ka bani ko shawara ko to bana san shi madala shi to azabna lafiya malam mu jitsu sai hakuri yayi kawai wani hadisi al Imam al Bukhari ya rawaito shi
a lokacin bawa mai
aiki
a lokacin shi bawa
na sahihi to sai dai an yi bincike wani ya zal kadar ke faya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiikum